Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yan majalisar dokokin Amurka da ke bincike kan harin da aka kai kan ginin majalisar a ranar 6 ga watan Janairu a bara sun sake wani zaman sauraron bahasi a ranar 30 da ta gabata. Za ku ji cikakken abin da ya faru. Sannan hukumomi a Amurka sun yi kira ga jama'a da su hatara yayin da aka samu bullar wasu nau'ukan cutar COVID-19 da suke da saurin yaduwa. Yau batutuwan da zamu mai da hankali akan kenan. Sunana Mahmud Lalo. Da farko wani sakon Twitter da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya wallafa a shafinsa na daga cikin abubuwan da 'yan majalisar dokokin Amurka suka ce ya taka rawa wajen ingiza magoya bayansa wajen kai hari kan ginin majalisar dokokin kasar yayin da suke ci gaba da sauraron bahasi kan musababin wannan al'amari. Jamie Raskin, dan majalisar wakilai a bangaren 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar,
that responded immediately to President Trump's call. The Proud Boys are a far-right street-fighting group that glorifies violence.
Yace kungiyar nan ta Proud Boys da Oath Keepers sune kungiyoyin da suka yi sauri suka amsa kiran da shugaba Trump ya yi a sakon nasa na Twitter. Wannan kungiya ta Proud Boys ita ce take dabbaka batutuwan da suka shafi ta da hankali da neman ganin an fifita farar fata, yayin da Oath Keepers suke yada karerai tare da zama tamkar karnukan farautar Donald Trump.
And sought to act as a private paramilitary force for Donald Trump.
A wannan zama na bakwai na sauraron bahasi, 'yan majalisar sun duba yadda Trump ya rika yada karerai cewa an tafka magudi a zaben, ikrarin da ake zargin ya ingiza magoya bayansa wajen yunkurin da suka yi na ganin an hana ruwa gudu a wajen tabbatar da Biden nasarar da ya samu. Benny Thompson, dan majalisar wakilai ne na bangaren 'yan Democrat.
Donald Trump summoned a mob to Washington DC.
Yace Donald Trump ne ya kira wannan gungun mutane zuwa birnin Washington DC ya kuma ingiza su suka kai hari akan tsarin demokradiyyarmu. Shi dai Trump da mafi aksarin 'yan jam'iyyarsa da ke majalisar dokokin kasar sun sha sukar wannan bincike da ake gudanarwa, inda suke inkarin cewa babu adalci a cikinsa. Liz Cheney, 'yan majalisar wakilai ce a bangaren 'yan Republican.
The strategy is to blame people his advisors called, quote, the crazies for what Donald Trump.
Tace dabarar da ake so a yi tace a yi amfani da abin da masu bashi shawara suka faɗa kan abubuwa marasa kan gado da suke zargin Donald Trump ya yi. Wannan ai rashin hankali ne. Shugaba Trump mutum ne mai shekaru 76, ba yaro ne karami ba. Kaman kowane ɗan ƙasar nan, mutum ne da ya san cewa duk abin da ya yi kansa zai koma.
Just like everyone else in our country, he is responsible for his own actions.
Masu ba Trump shawara da dama sun fada wa kwamitin binciken cewa sun ba shi shawara cewa yayi hakuri ya fadi zabe, amma duk da haka ya matsawa ma'aikatar shari'ar kasar da ta karbe na'urorin zaben. Pat Chiplun lawyer ne kuma tsohon ma'aikaci a fadar ta White House.
The federal government seize voting machines.
Yace zai yi bambara kai a ga gwamnatin tarayya tana karbe na'urorin zabe. Wannan bai kamaci kasar nan ba. Ba haka muke abubuwan mu a Amurka ba. Babu wata doka da ta bada hurumin ai haka. To bayan da ya faɗi zaɓe ne da ya yi Trump ya hurewa magoya bayansa kunnuwa kan su je su kalubalanci yadda aka ƙidaya ƙuri'ar tabbatarwa da Biden nasarar da ya samu, wato a ranar 6 ga watan Janairu. Kwamitin binciken na majalisar dokokin ƙasar ya bayyana abin da ya yi amanna cewa abin da tsohon shugaban ya yi, shi ya yi sanadin mutuwar Ashley Babbitt, ɗaya daga cikin magoya bayansa da wani jami'in tsaron ginin majalisar ya harbe. A halin da ake ciki, tsohon mai baiwa Trump shawara Steve Bannon ya ce yanzu a shirye yake ya bayyana a gaban kwamitin don ba da bahasi. A mako mai zuwa ake sa ran kwamitin binciken zai bi daki-daki irin rawar da Trump ya taka a harin na ranar 6 ga watan Janairun bara. To wannan kenan. Idan kuma muka koma kan batun annobar COVID-19, gwamnatin Amurka na kira ga al'ummar kasar da ta ƙara yin hattara wajen ɗaukan matakan kariya, inda hukumomi suka nanata mahimmancin yin allurar rigakafin cutar da kuma sanya takunkumin rufe fuska a wuraren da ke rufe. Wannan gargaɗi da hukumomin ƙasar ta Amurka suka yi na zuwa ne yayin da aka samu ɓullar wasu sabbin nau'ukan cutar da aka gano suna saurin yaduwa a faɗin ƙasar. Ana kiran waɗannan sabbin nau'ukan cutar ta COVID-19 BA4 da kuma BA5. Waɗanda tushensu daga nau'in Omicron suka samu asali. Ashish Jha jami'i ne a fadar White House da ke shugabantar kwamitin yaƙi da cutar ta COVID-19.
If you have not gotten a vaccine shot in the year 2022, if you have not gotten one,
yace idan mutum bai karbi allurar rigakafin ba a wannan shekara ta 2022, dan Allah ya maza ya je karba. A kowane mataki kake na karbar allurar ka, ka je maza ka karba a yanzu.
If you have not gotten a vaccine shot this year, go get one now.
Kwararren likitan Amurka a fannin yaƙi da cututtuka masu yaduwa Dr. Anthony Fauci ya ce duk da cewa waɗannan sabbin nau'ukan cutar abin damuwa ne, za a iya kassara tasirinsu ta hanyar yin allurar rigakafi da sanya takunkumi a duk faɗin ƙasar. Jama'a, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahotonmu na farko, sai Julie Letters Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.